بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شائع وطن صفر shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, daidai da lissafin 18 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine kasad na 271 cikin jerin girkusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadiyi khairul ibad, wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندا أكد سني السنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب زاد المعاد موسوعة تاريخ منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدعون كنيدا جنيدا، ابن شافر أيوة تفرقي لسارة سارة جدا منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yake gudanar da al'amuransa. Malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim akan wannan littafi, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda yake kasan Makka don yin aikin hajji, nesa da iyalansa, nesa da kayan aikinsa. Allah ya saka mashi alkhairi. Dan ba manta ba, Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana ci gaba da bamu labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya yi mana darasi akan sariya ta Abdullahi dan Hudhafa, wadda ta ainihin wato fita dan kai farmaki a cikin shekara ta 7 a watan Rabi'ul Akhir. To anan ne ya saki lamba a inda yayi maganganu wajen bayar da labarin wani abu da ya faru a zamanin da suke rayuwa tare da malaminsu Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wato kissar waɗannan ƴan ɗariƙun ar-Rufa'iyya al-Bata'ihiyya. Akwai wasu masu bin tafarkin sufaye karkashin jagorancin wata dariƙa wanda wani malami mai suna Abul Abbas Ahmad Ibn al-Husayn ar-Rufa'i ya kafata, wanda ya rasu ne a shekara ta 578 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dariƙa ta yaɗu ƙwarai a wancan lokuta. Wannan malami ne ba Shafi'i, masanin fiqh kuma sufi ne. Al-Imamu Al-Alusi a cikin tafsirinsa da yake bada labari a cikin Ghayatul Anam, littafin Al-Alusi Ghayatul Anam, yake cewa waɗannan mutane a'azamun nasi bala'an ala addini wal dawla, su ne mutane da suka fi kowa kawo matsala da fitina ga addinin musulunci da gwamnatin zamaninsu. Yayin da shi kuma Ibn Khallikan yake faɗa a cikin littafin shi na tarihi wato Wafayatul A'yan, yake cewa suna da ababen mamaki masu yawa, kamar haɗiɗiyar maciziya da ranta da shiga wuta da abubuwa iri daban-daban. To in mun tuna, wannan labarin ya kawo game da shiga wuta ɗin, game da cewa sukan shiga wuta, sukan yi kaza da kaza da sauransu. Shi ne muka ce za mu ɗan yi tsokaci na bayar da labarin abin da ya faru a taƙaice ƙwarai da gaske. Al-Imamu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya ba da labari da kanshi na menene ya faru, dogon labari wanda ba zai yi a ce a karance wannan labarin ga baki ɗin shi ba, domin ya kai wajen shafi 20. Amma na so in taƙaita mana ru'usul aqlam na abin da ya faru. An samu waɗannan ƴan ɗariƙu a ƙasar wato Suriya, a inda shi Ibn Taymiyyah yake rayuwa, suna cutar mutane, suna yaudara, suna yin ainihin ha'inci da kowannan. Sukan yi ƙarya su kai mutum wani kabari su ce mishi na cikin kabarin ne yake magana da shi, alhalin kabarin na ƙarya ne, za a je a tona shi ne a wani lokaci daban a samu wani ɗan damfara ya kwanta a ciki, idan ka zo kana magana ya dinga amsawa. Sannan sukan aika da agents masu shiga gidajen mutane suna musu leƙen asiri, kai da in ka zo gun su neman fatawa ko neman wani bayani sai ka ji sun san labarin duka gidanka da irin kalafentin ɗakin ka da irin abincin da ake ci da irin jama'a da ke gidan duk sun sani sai wannan ya dinga firgita mutane suna yin abubuwa da dama masu ban mamaki na yaudara to daga cikin abin da suke mafi yaudara shine shiga wuta wanda ibn Taymiya Allah ya taimake shi ya gane ya suke tsara wannan yaudara shine suna saman kitse ne na kwado da bawon lemun tsani da wasu sinadarai da suke hadawa da wani nau'i na wata ƙasa ta musamman da suke ɗebowa su dandaka shi suke kwabawa da man kaɗe su mai da shi kamar man shafawa sai su mulke jikinsu da shi wannan abu idan suka yi shi ta shiga wuta ba za su kone ba wannan yana tada hankalin mutane kuma ana ganin lallai sun kai matuƙa wajen samun karama da haka duk abin da suka ce a yi sai Ibn Taymiya ya kalubalance su ya ce lalle ba zai bari a ci gaba da yin wannan yaudara suka roƙe shi Allah annabi cewa ya yi haƙuri za su tuba Ibn Taymiya ya ce to shikenan in dai har za su tuba su daina to shi ko zai kyale su amma sharadin tuba su fito su bayyana wa mutane cewa sun tuba sun daina Ibn Taymiya a cikin wannan labarin da yake bayarwa ya assala wata ka'ida mai muhimmanci game da ainihin fahimtar aqidu da bid'o'i wanda babu laifi mu karanta ta a inda yake cewa wa zalika annal umura allati laysat mustahabba fi shar'i la yajudu ta'abbudu biha bi ittifaqil muslimin yace yana da kyau mu san cewa abubuwan da shari'a wato qur'ani ko sunna ba su zo da bayani akan cewa mustahabi bane to baya halasta a bauta wa Allah duk abinda babu nassi na shari'a da ya nuna cewa yin abin akwai lada a cikinsa yin wani taro yin wani biki kirkiran wani tsari duk abinda babu nassi akan shi to baya halasta a bauta da mutane da shi wala taqarrubu biha ila Allah ba za a nemi kusanci da Allah zuwa ga Allah da abinda bai da asali ba wala ittikhaduha tariqan ila Allah ko a ce wannan tafarki ne na riska Allah wa sababan li an yakuna ar-rajul min awliya'i Allah wa ahibba'i ballantana kuma a ce wannan abin ya wayi gari ya zama sababi na cewa wani wali ne ya zama cikin masoya Allah saboda yana mumarasan wannan abu wala atiqadu anna Allah yuhibbuha ko a kudura cewa Allah yana son wannan abu aw yuhibbu ashabaha ko Allah yana son masu irin wannan bukin kadhalika aw anna ittikhadaha yazdadu bihi ar-rajul khayran 'inda Allah wa qurba ko a ce ai aikata wannan abun yana kara wa mutum kusanci da Allah da samun matsayi a wurin Allah yace wa an wala an yaj'ala shi'ara lit-ta'ibina al-muridina wajha Allah ko kuma a ce hakan ya zama wani shi'ar ga wasu bayi wanda suke muridai wal alladhina hum afdalu mimman laysa mithlu wanda sun fi sauran mutane falala ma'ana idan ga wata dabi'a ko wani tsari wani nau'i na sutura wani nau'i na cin abinci wani nau'i na wani take-take wanda babu nassi akan cewa mustahabi ne ghayatul amri a ce halas ne kawai to bai halasta ka bautar da mutane da shi kamar da shi wani tsari da za a gane waɗannan mutanen kirki Ibn Taymiya ya faɗi wannan dan mai da martani akan abin da suke cewa su abin da suke yi na kwana a zaune babu bacci na ainihin wato shiga wuta da sauransu su suna yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah ya ce a ai abu koda halas ne zai yiwu a bauta wa Allah da shi babu nassi akan shar'ancin shi balantana kuma abin da yake akwai cutarwa a cikinsa akwai yaudara ya ce to bayan da ya yi ƙoƙarin hana su wannan ba su ji ba sai suka je suka kai ƙarin shigon sarki suka ce lalle a sa shi ya basu su dinga yin addininsu ya matsa musu da raddi yana tona musu asiri ya hana su su yaudari mutane to a sanadiyar haka ne aka kira shi aka kira su aka zo aka zaunar da su da shi aka ce su yi bayani suka yi bayani Ibn Taymiya ya maida nashi zancen aka ce to yanzu me yake so a yi ya ce to shi abin da yake so idan dai da gaske ne wannan abin da suke yi to a zo a hura wuta a gaban mutane su shiga shi kuma ya yi alkawarin zai shiga tare da su ba ku ce a alaga ta malam karfa ka ji ka kone ji a ba ku akwai sharadi am menene sharadinka ya ce to sharadin shi ne a gaban mutane za a zo da ruwan dumi da kuma sabulu kowa ya wanke jikin shi tukunna
kaga duk abin da suka zuba a cikin jikin su wannan ruwan dumi da sabulu idan kai wanka dattin da kai aje cire shi ko sai zama fatar kai da ita ce kadai duk wani abu da ka shafa ya kau yace to bayan haka sai mu shiga wutar ne dashi da suka zaka sai suka kiyaye aka tara mutane aka kai aka kawo akai da su suka ce ina ai ba zai yi ba wannan abu da yake yi neman fituna ne kaza 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 karshe sarakunan suka gane cewa wannan mutanen mai wadara ne aka kuma sanya duka aka ce lalle an hana su mamarasantar abubuwan da suke yi na cuta da zalunci da cutan mutane da sauransu daga nan aka samu sauki game da al'amarinsu wannan shine dogon labarin jama'a gashi nan wajen shafi 16 na tura mana shi a wancan karan zuwa group na wannan karatun abin da yasa wata kila wasu ba za su gani ba saboda kusan wata guda yake nan mai karatun nan yau a ce ana gyara saboda sabon masallaci wani lokaci aka yi gyara sati na farko wani sati ya zagayo ne kuma bana nan wani satin ya zagayo kuma shine mallam Abdul Salam ya zo ya lacca nan rana ita yau kenan idan aka sai zama sati uku kenan yau shine na hudu ba mai karatu ba cikin iyawar Allah idan aka wata kila wasu ba za su gan shi ba yayi nisa amma na saka shi dan yana da yawa ne ba zai yi a printing aba kuwa ba sai na aika muku da soft copy din mutum zai kuma ya karanta daga asalin shine cikin majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 11 in ka je in za ka yi satin sai ka duba daga kan karatu din da yake cewa amma ba'du faqad katabtu ma hadarani dhikruhu fil mashhad al kabir bi kasr al imarati wal maidan bi hadarati al khalqi min al umara wal kuttab wal ulama wal fuqara al amma wa ghayrihim fi amr al baba'ihiyya yawm al sabti tasi al jumad al ula sanata 5 shekara ta 705 kenan bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jumad al ula akai wannan hadisi Allah ya sani sai mu kuma cikin littafin mu malam yace faslun fi umratil qadiyya ga wani fasli game da umara ta ainihin alqadiyya ta biyan bashi koko mai ake nufi zamu zo mu ji a gaba zai tattauna game da me yasa ake ce mata umratul qadiyya qala nafi'un kanat fi dhil qa'dati sanata 70 al-imamu nafi' ya faɗa kamar yadda yake cikin littafin at-tarikh wal ma'rifa na yaqubul fasawi da kuma dalailun nubuwa ta al-imam al-bayhaqi cewa an yi wannan umara ne a shekara ta 7 a cikin watan zulqa'da wato watan bawan sallah da ake cewa wata na 11 a cikin lissafin watannin musulunci wa qala sulaiman at-taymi sulaiman at-taymi shi kuma yake cewa lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min khaybar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin khaybar ba'asa saraya ya ta aikawa da rundunoni kanana wa qama bil madinati hatta istahalla dhul ka'da ya kuma zauna a madina har dhul ka'da ya shiga thumma nada fil nasi bil khuruj sannan ya shela cewa a fito haka bai haƙi ya ruwaito a cikin dalail annubuwa wa qala musa ibn uqba kamar da yake cikin magazi dinsa ya hakaito daga al-imam muhammad ibn shahab ibn zuhri cewa thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min al-aam al-muqbil min aam al-hudaybiyya mu'tamiran fi dhil qa'dati sanata 70 sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da shekara ta zagayo bayan shekara hudaybiyya da shekara ta zagayo a zulqa'da shekara ta 7 an yi hudaybiyya a shekara ta 6 kamar da muka ji a baya da shekara ta kewayo daidai watan da wa huwa sharul ladhi saddahu fihi al-mushrikuna 'anil masjidil haram watan da mushrikai suka katange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga isa cikin masallaci mai alfarma a garin Makka sai ya kewayo bayan shekara da annabi ya ga haka sai ya ce a fito sai ya kama hanya hatta idza balaga ya'jaj ne wannan ba ya'juj ba kamar yadda kaza ka ce yasma da yan da yan yadrib ko yadrab wani waje ne kusa da Makka an ce mil 8 ne zuwa cikin garin Makka da ya isa wannan waje wa ba'al adata kullaha sai ya sa kayan aiki duka da ya kamata ya saka irin na mayaki al hajafa wal mijan ya sanya ainihin wato
sulkensa alhajam shine shil garkuwa wal mujal da kuma ita ma wata nau'i ta garkuwa ma'ana duka kayan da mayake yake sakawa a jikin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya su wan nabl da kuma kibau war rimah da ma su duka ya dauka wadakhalu bi silahir rakib ma'ana wadannan sai aka waba sai ya aje su afwan waba ya aje su a gefe guda wadakhalu bi silahir rakib suka shiga makka da abinda mahayi ke dauka na makamai a bisa al'ada shine asyu ta kubba kawai takobi ne kadai suke ratayawa a wajen tafiya sauran kayayyaki wanda ake dauka a wajen yaki waɗannan makaman da aka lissafa wada'a sai ya aje su wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'far ibn abi talib baina yadayhi ila maymunata binti al-harith ibn hazn al-amiriyya sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da dan uwansa ja'far dan abu talib radiyallahu anhu cewa ya je gun maymuna yar gidan harith radiyallahu anha ya je ya nema wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aurenta faja'alat amraha ila al-abbas ibn abd al-muttalib shi tace ta bai wa abbas walici akan ta duk abin da ya hukunta ta yarda wa kanat ukhtuha ummul fadl tahta dama mahaif yar uwarta mai suna ummul fadl mahaifiyar su abbas ibn abbas kenan da su al-fadl ita ce matar watan al-abbas fazawwajaha al-abbas rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idai kuwa al-abbas radiyallahu anhu bai kasa a gwiwa ba sai ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amar ashabahu faqal to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo makka sai ya ce masahabban shi ukshifu anil manakib ku cire mayafinku daga kan kafada kafadar dama kenan was'au fi tawafi idan kun zo tawafi ku yi sassarfa shine tarihin sassarfa da ake yi a ainihin wato tawaful qudum guda ukun farko din nan da kuma sauke mayafi daga kan kafada zuwa kasan hammata ya zama kafadan damtsan mutum na dama wanda ba shine a jikin Ka'aba ba shine mutane ke ganin ka wannan na hagu yana baran Ka'aba wannan na dama yana gefe sai ka sauke shi sai a dinga ganin damtse din kai tsaye nabi ya ce musu su yi haka liyaral mushrikuna jaladahum wa quwwatahum dan mushrikai su ga kwanduwarsu da karfin su wannan riwaya ce tabbatacciya al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaita daga ibn Abbas da yake cewa inna quraishan taqulu quraishawa suna cewa inna muhammadan wa ashabahu qad wahanatuhum humma yathrib aida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun je sun zauna a Madina kuma zazzabin garin Madina ya raunata su falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo Allah ya zo li'amihi alladhi itamara fi a shekarar da ya kumara sai ya ce masahabansa irmilu bil baiti salatan yaral mushrikuna quwwatuh ku kewaye dakin Allah da sassarfa guda uku farko yayin da kuke yin tawaful qudumi dan su ga karfin ku falamma rabalu qalat quraishu ma wahalatu suka yi haka sai quraishu suka ce a ashe ba da gaske bane da ake cewa sun yi rauni din wannan haka ya tabbata kuma akwai lafazi ma na Musa ibn Uqba wanda shine wannan da malai ya kawo wancan na ambata shine ke cikin Bukhari da Muslim malai ya ci gaba da cewa wa kana yukayiduhum bi kulli mastata'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yima quraishawa mukayada wato ya mayar musu da martanin maki da su da duk abin da ya samu wato dabarun yaki da dabarun farfagandar yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da iya wanda ya samu dan ka su samu ganin wallan shi da sabon shi ka su yi musu kallon banza kada su raina su kare zama sa da wani tunani na raini a cikin zakatansu game da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai fa qafa alu makka ar-rijalu wan nisa'u was-subyan yanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi ce sai ga mutanen makka maza da mata da yara da manya suka tsayi tsaya suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wa hum yatufuna bil baiti su kuma suna dawafi ga dakin Allah wa Abdullah ibn Rawahata bayna yaday Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yartajizu mutawahishan bisayf shi kuma wannan mawaki cikin sahabban Madina ɗaya daga cikin komandoji shine Abdullah ibn Rawaha yana rike da takobi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yana rera wannan waka cikin ma'aurina ar-rajaz yana cewa khallu banil kuffari an sabili kad anzala ar-rahmanu fi tanzili fi suhufin tutla ala rasuli ya rabbi inni mu'minun biqili inni ra'aytu al-haqqa fi qulubi fi qubuli al-yawma nadribkum ala ta'wili darban yuzilu al-hama amma qili wa yuzhilu al-khalil an khalil haka ibn hisham ya rawaito wannan a cikin sirarsa yana cewa khallu banil kuffari an sabili ya ku ayyan kafirai ku tashi ku bada hanya kad anzala ar-rahmanu fi tanzili haqiqa Allah mai rahama ya saukar da bayani a cikin abin da ya saukar na alqur'ani fi suhufin qur'anin nan da aka rubuta cikin takaddu tutla ana karanta su ala rasuli gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rabbi inni mu'minun biqili ya Allah ka sani ni Abdullahi dan Rawaha nayi imani da duk abin da aka faɗa a cikin alqur'ani inni ra'aytu al-haqqa fi qabuli naga cewa gaskiya tana cikin karban alqur'ani al-yawma nadribkum ala ta'wili yace yau zamu karkashe ku kamar yadda muna fasara alqur'ani da yace mu karkashe darban yazilu al-hama am maqili wato tsara wanda zai saukar da ainihin wato kwallon kai zai saukar da nan wuya zuwa sama alham kenan am maqili daga madaukarsa wa yuzhilu al-khalila an khalil wanda kuma zai sa masoyi ya manta masoyinsa wato za ku sha wahala a ruwa dama shi Abdullahi dan Rawaha kamar yadda ake bada labari a tarihinsa cewa ya kasance yana aibata Quraishawa da kafirci shi kuma Hassan dan Sabit shi kuma yana aibata su da rowa da ainihin ragwantaka sai zama sanda suke kafirai sun fi jin takaicin wakan Abdullahi da wakan Hassan so da ya ce musu ragage ce masu buya a bayan mata kamar yadda yake fada me yake cewa ne wallahi waka tabbacin bayan an yi badar kenan yana ala ablik aba sufyana anni mughalgalatan faqad bari al khafa'u fa inna sufyana tarakatka abdan wa abdud dari simatuhu al imam wannan dogo waka tashi yana aibata su da ragantaka sai suke jin takaicin shi fiye da waka Abdullahi dan Rawaha amma bayan sun musulunta sai suka gane ashe Abdullahi dan Rawaha shi ya kure musu zambo saboda shi ya aibata su da kafirci da haka har sukan ba da cin hanci su ba da kuɗi su ce don Allah in suka ji mutum yana faɗa waka ce don Allah kar ka ƙara yin waka nan ga wannan ka ɗan sha ruwa don a toshe maka baki koda da wasa a majalisi aka ji kana so ka tuna waka Allah garawa sai Allah mai amfani wannan waka don Allah ba shi ka karanta ta ba hawawa ne suna jin takeicin ta sosai saboda kaga kamar nan ko nan ne fara zagin su yace khallu banil kuffari an sabili inda Hassan ne zai ce musu ne ya ku matsorata ku tashi daga wajen to shi ko nan sai ce ya ku diyan kafirai ko mun gane wa taghayyaba rijalun minal mushrikina mata da yara maza da mata suka tsaya suna kallo wasu kuma daga cikin manyan kafirai wanda takeicin duniya ya ishe su sai suka bar gari ko suka shiga da jinsu suka kuya ba sa so su ga me yake faruwa karahiyata an yanzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda bakin cikin kada su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanakan wa ghaidan saboda takeici da damuwa kamar a ce an yi zabe an kada ku za a rantsar da wanda ba naku ba kaga zaka kawai gara ba sai ka kalla ba kawai ba sai ka je wurin na tsawon ba za ku kuma gida ne kawai ka kwance ka kana Allah isa kana cewa wallahi ki tako akai to haka wasu manyan kafiran makka suka kasa tsayawa a cikin garin makka dan su ga wannan abu sai su ce su ba za su kalli takeici ba a ce budurwarka da ka kaunata ka so aka ki baka aurenta ai kaga ba za ka je gun aurenta ba ko ba za ka je ka tsaya kuma ana shafa fatiya kana ganin maroƙa suna yi ma wancan angon murna ba kada kai tafiya kai ka je ka bacci rana Allah shi kyauta fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata salasan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka kwana uku falamma asbaha min al-yawm ar-rabi'i da ya wayi gari rana ta hudu atahu suhayl ibn amr wa huwayt ibn abd al-uzza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlis al-ansari yatahaddathu ma'a sa'd ibn ubada sai ga wadannan mutane cikin kafirai a lokacin suhayl ya musulunta daga baya suhayl dan amr da huwayt ibn abd al-uzza sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka same shi cikin wani majlisi tare da ansarawa yana tattaunawa da su yana magana da ɗaya cikin jagororin ansaru shine Sa'd dan Ubada radiyallahu anhu fasaha huwaytibu sai huwaytibu ya daka ihu yayi tsawa yunashidu yace inna nunashiduka Allah muna gama ka da Allah wal aqda da alƙawarin da ke tsakanin mu da kai lama kharajta min ardina ka fice mana daga ƙasar mu wa qad madati thalath kwana uku muka baka kuma san kare don Allah ka fice ka ba ƙasar nan fa qala Sa'd ibn Ubada sai Sa'd yake cewa kadzabta la ummalaka ƙarya kake dan kaza kazan ya mushi mummunan magana laysat bi ardika wala ardi abaika ƙarya kake yi wannan ƙasa ta makka ba taka bace kuma ba ta iyayenka bace wallahi la nakhruj yace na rantsa da Allah ba za mu fita ba thumma nada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwaytiban aw suhaila sai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira huwaytib din ko suhailu fa qala yace inni kad nakahtu minkum ra'atan fama yadurrukum an amkusa hatta adkhula biha yace ai nayi aure ne a garin nan na auri wata mata mai suna Maimuna menene laifin ku menene laifina ko me asara ku dan na zauna a garin nan har na tare da ita wa naba abaama mu rarraba abinci fa na akula kowa ya ce koshi wata akulla ma'ana kuma ku ci fa qalu suka ce nunashiduka Allah wal aqda illa kharajta anna shi a mu dai muna gama ka da Allah kai ka fita ka ba garin nan fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aba rafi'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mauransa abu nafi abu rafi'in fa adzana bir rahil abu rafi'in yace to shikenan a fita a tashi a fita waraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta nazala batana sarif sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau abun hawa ya ci gaba da tafiya har ya kai ainihin wato batana sarif cikin wani kwazazzabo da ake ce masa sarif haka al-imamu diya'u al-maqdisi rawaito wannan da hakim da al-imamu at-tabarani da sanadi kyakkyawa wannan wani wadi ne a arewacin makka shi ake ce masarif fa qadimat maimuna wa man ma'ah anan maimuna ta taho ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita da yar rakiya ta na amarya wa qallaqu adhan wa ana'an min sufaha'il mushrikina wa sibyanihim suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama labarin cewa a hanyar tahowa sun sha wahala a hannun wawaye da sakarkaru da yara cikin Qurayshawa an ta musu ihu ana jifansa ana woyi 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 fa bana biha bi sarif annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da Maimuna a sarif kamar yadda yake cikin tabaqat na ibnu sadim da sirat ibnu hisham thumma adlaja wa sara hatta qadima al-madina sannan ya tafi cikin dare ya yi tafiya mai tsayi har ya isa garin Madina wa qaddara Allah an yakuna qabru maimunata bisarifa haisu bana biha kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa a wannan waje ne kuma Maimuna ta rasu a nan kabarin ta yake radiyallahu anha faslu malai ce ga wata gaba wa amma qawlu ibn abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja maimunata wa huwa muhrim kamar yadda aka sani wannan mas'ala akwai sabani a kanta shin wannan aure da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a garin makka yayi shi ne a cikin ihrami a cikin kayan aikin umara koko yayi shi ne kafin ihrami ita maimuna ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ta a halin ihrami ba sayyidina ibnu abbas shi kuma ya kafe ya nace akan cewa lallai a cikin ihrami annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wannan aure da haka sai mas'ala ta zama qadiyya ta tattaunawa tsakanin malamai da bincike da kallon dalilai shi ne yake so ya mana tsokaci akan wannan mas'ala yace Ibn Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da maimuna ne wa huwa muhrimun alhalin ya dau harama wanda kuma a shari'a an hana yin aure ko neman aure ko karban aure a cikin harama wa bana biha wa huwa halal an daura auren ne a harama amma san da ya tare da ita to an riga an warware wannan harama wannan hadisi na Ibn Abbas yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Daud da Tirmidhi da Nasa'i bi surwayto shi malam yace fahimmin mustadrika alaihi wannan magana tana daga cikin abin da aka ci gyaran Ibn Abbas akai wa udda min aw min wahmi aka lissafa shi daga cikin kuskuren Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sa'id ibn al-musayyib sayyid dan musayyib yake cewa wa wahim ibn abbas wa in kanat khalatu ma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama illa ba'da ma halla zakarahu al-bukhari yace wa wahim ibn abbas yayi kuskure haka yake anaku to wannan kuskure ne na nakali yadda yake a cikin asalin usul din shine wahila 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 wawun ha da lam wanda ma'anar shi wahila yahilu wahlan ma'anar shi zahaba wahmuhu ila shay hankalin mutum ya tafi akan wani abu na kuskure ya bayu zuwa ga wani hukunci shi yake ce man wahila kuma yana zuwa da ma'anar ghalita ko saha mantuwa ko rafkanwa wannan shine abin da yake cikin usul din da aka kafo na wannan littafin na ɗaya kenan malam yace Ibn Abbas yayi kuskure kamar yadda sayyid dan musayyib ya faɗa ma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa ma ba'da ma halla annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ta ba sai da ya warware haramarsa ko da take kanwar mahaifiyarsa to amma wannan kuskure ne mala yace zakarahu al-bukhari bukhari ya ambaci wannan a cikin sahih din sa to wanda yake da ta'aliki irin wannan na Shu'aib al-Arnaut zai ga cewa a nan kasa sai su malam Shu'aib al-Arnaut suka ce asaru sa'id ibn al-musayyib laysa fil bukhari wannan asarin na sa'id dan musayyib baya cikin bukhari wa inna ma huwa inda abi daud wal bayhaqi sai yana cikin sunan ta al-imamu abu daud da as-sunan al-kabir na al-imam al-hafiz abubakar al-bayhaqi akwai wanda shi yake da wannan inda ka da irin wannan nuskar ta Shu'aib al-Arnaut to zaka ga wannan rubutun to shi ma wannan ba haka bane wannan ba kuskure babu shakka wannan asari yana cikin bukhari yauwa yana cikin bukhari yana nan a lamba ta 1837 zaka shi ma mai ta'likin yayi wannan wahamin Allah ya gafarta musu ga baki daya zamu zo mu ji zai ambata da kanshi ibn al-qayyim zai ambaci wannan asar yadda yake a cikin sahih bukhari din domin nan ya kawo mana shi da ma'ana ne zaka yana ciki kamar yadda yake cikin sunan ta abu dauda kuma yake cikin as-sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi wa qala yazid ibn al-asam am maymuna yazid ibn al-asam shi kuma ya ruwaito daga maymuna kamar yadda muslim da bayhaqi suka ruwaito har ila yau cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tace tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahanu halalani bi sari tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ni alhalin ni da shi muna cikin halasci a ainihin wato sarif wa qala abu rafi'in wannan riwayan al-imam muslim din kenan da abu daud da ahmad ibn hanbal da ibn majah da bayhaqi da sarwaito su wa qala abu rafi'in abu rafi'in wancan da aka sa yayin shela bararran bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yake tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunata wa huwa halalun annabi ya auri maimuna a cikin halin halasci wa bana biha wa huwa halalun ya tare da ita a halin halasci wa kuntur rasula bainahuma ni ne dan sako mai zuwa ya kai sako ya anso a tsakankanin su sahha zalika anhu wannan ya inganta daga abu rafi'in al-imam ahmad da tirmizi sun ruwaito shi ta hanyar hamad dan zaid daga matsaru lil warraq daga rabi'a daga suleiman dan yasar daga abi rafi'in wannan isnadi ne kikkiawa malam ya ci gaba da cewa yace wa qala sayyid ibn musayyib to kaji wannan magana wacce magana zakai samun karin bayani a cikin ta a cikin littafin at-tamhidu lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asaliyyati to na kanta wa qala sayyid ibn musayyib sayyid dan musayyib yake cewa hadha abdullah ibn abbas jama'a gafa abdullah dan abbas yazumu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nakaha maymunata wa huwa muhrimun yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna ne yana halin harama wa inna ma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makkata amma yadda abun yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin makka wa kana al-hillu wan nikahu jami'an akai ainihin wato auren da tarewa a lokacin da yake cikin halasci fa shubbiha zalika ala an-nas sai abun ya cakurkuɗe wa mutane to wannan ita riwayar Baihaqi wanda malai ishara zuwa ga cewa ba ta cikin Bukhari wancan lafazin shine na Bukhari wannan shine na Imam al-Baihaqi a cikin dalilin nubuwa kamar da Ibn Taymiyyah ya kawo shi a cikin sharhul umda haka Ibn Kathir a cikin al-Bidayah wa an-Nihaya dukkanu sun kawo wannan labari wa kad qila yace kuma an ce innahu tazawwajaha qabla an yuhrim ya aure ta ne tun kafin ya daura harama ma'ana san da ya tura neman auren aka daura auren bai riga ya dau harama ba yana nan yana jira a can inda muka ji ya sauka ayi ajaj malin ya ci gaba da cewa wa fi hadha nazar akwai tababa game da wannan illa an yakuna sai dai ya kasance wakkala fil aqdi alaiha qabla ihrami ya zama kafin ayi daura auren kafin haramci ya wakilta wani ya je a daura auren wa adhunnu ash-shafi'i ya zakara dhalika qawlan wal aqwalu wal aqwalu thalathatu yace ina tsammanin al-imamu ash-shafi'i ya ambaci wannan ba shakka shafi'i ya ambaci wannan magana a cikin al-umm kuma kenan za a iya talkhisin maganganun zuwa maganganu guda uku maganganun da malamai suka yi game da wannan aure za a iya raba su zuwa gida uku ahaduha zance na farko annahu tazawwajaha ba'da hillihi min al-umara annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna ne bayan da ya umara ya gama ya warware wa huwa qawlu maimunata nafsiha wannan shine magana ita sahibatul qissa maimuna din wa qawlu safir bainahuma kuma shine magana dan sako jakadin da ke tsakanin su shine Abu Rafi kenan bainaha wa bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa Abu Rafi jakada tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahabi Abu Rafi radiyallahu anhu wa qawlu sa'id ibn al-musayyib kuma wannan shine magana sa'id dan musayyib wa jumhuri ahli al-naqal da daukacin malaman sunna kaji masu bin bayan wannan zancen wasani zance na biyu cewa annahu tazawwajaha annabi ya aure ta ne wa huwa muhrim yana halin ihrami wa huwa qaul ibn abbas wannan shine magana ibn abbas wa ahli al-kufati da mutanen kufa hanafiya kenan wa jama'a da wasunsu baya ga ibn abbas an samu hadisi ingantacce daga aisha daga abu huraira wanda ke goyen bayan wannan ra'ayi as-salisu zance na uku annahu tazawwajaha qabla an yuhrim ya aure ta ne tun kafin ya dau harama amma bai tare da ita ba sai da ya gama aikin wannan umara kaji zance na uku wa qad humila qawl ibn abbas annahu tazawwajaha wa huwa muhrim ala annahu tazawwajaha fi ash-shahr al-haram sai aka ce magana ibn abbas za a fassara ta da cewa abinda yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a cikin watan aikin haji watan umara watan ihrami shine watan zulqa'da kamar da muka ce wala fi halil ihrami ba a halin ihrami ba a watan ihram da aka ce tazawwaja huwa muhrim ai fi shahril haram wannan magana tana cikin littafin majmu' sharhul muhaddab da Imam an-Nawawi ya hakaito wannan magana daga Abdurrahman ibn al-Jawzi da kuma shi ibn Hibbana an kawo magana shi ce a ana nufin tazawwajaha dakhil al-haram sai zama daga cikin ma'ana harami akwai in aka ce muhrim ai ya dau harama muhrim an shiga watan aikin haji muhrim
ya shi yana cikin garin Makka ko Madina shi ma muhrimi ne ina yake suka samu wannan yace a qalu suka ce wa yuqalu ahramar rajul ana cewa wannan yana cikin harama idza aqada al-ihrama idan ya kulla harama wa ahrama ana cewa wannan cikin harama idza dakhala fi shahril harami in ya shiga cikin watan wa in kana halalan koda bi ainihin wato dau harama ba bi dalili qauli sha'ir saboda fadin mawaki da yake cewa qatalubna affanal khalifata muhrima war'an falam ara mithlahu maqtula yana ba da labarin kisan da ƴan ta'adda suka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa na uku a musulunci Usman dan Affan radiyallahu anhu yace qatalubna affanal khalifata muhriman sun kasance dan sun kashe dan Affan Usman dan Affan halifan nan muhriman a cikin wata mai alfarma a cikin Zulhijja aka kashe shi shine ma'anar muhriman anan domin kowa ya san a gida aka kashe shi a Madina ba a wajen aikin haji ba amma watan ihrami da aka muhriman na zuwa da ma'anar shiga wata koda baka cikin mahallin koda baka sanya sutura ka amsa labbaika Allahumma labbaika ba ina fata mun gane yace wa innama qataluhu fil madinati halalan fi shahril haram sun kashe shi ne a Madina a ainihin kasancewar shi muhill a wata shekara a Zulhijja a shekara ta 35 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka ce a ma'anar shi muhriman ay sa'iman yana cikin azumi li'anna sawma ihramun aidan shi ma domin shi ma azumi ihrami saboda ai kamar yadda a aikin haji abubuwa da dama aka ƙara kaimin haramcin su idan ana aikin haji ba a san farkwasa ba a san gayu ba a san satirare ba a san kaza ba a sa masukura da aikin haji da umara ko sai dai ma yafi to haka kaga azumi ma an hana waɗannan abubuwa wanda suka shafi shagali ko kwarkwasa ko sakin baki duk an hana su suma wato shi ma mai azumi a cikin wani yanayi na taka ɗanɗan da rayuwarsa saboda ibada da aka ce wannan na iya ɗaukar ma'anarsa al-imamu al-asma'i ya ambaci wani wajihi daban da yake cewa ai muhriman wato sun kashe shi wala yahillu damu jinin shi bai halasta ba saboda ai muharramad dam jinin shi bai kashe katalun katalu ibn affan al-khalifata muhriman ai katalu usman ibn affan wa damuhu haram duk wannan fasarorin malamai sun yi su ina fata mun gane wannan to amma ka fasara da ti mana amfani anan shine cewa muhriman wato a cikin mahalli al-makani wurin da ake daukan harama shine fasaran wancan hadisin kenan kamar yadda sayyidina Usman ko kuma shigan wata kuma sayyidina Usman aka kashe shi a cikin watan da na harama ne wa qad rawa muslimun fi sahihi min hadith Usman ibn Affan radiyallahu anhu qala qala rasulullahi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-imam muslim Allah ya kara mashi rahama da shi da al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su sirwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa la yankihu al-muhrimu wanda ke halin harama baya yin aure an hana mutumin da ya riga ya kulla tafiya aikin haji ya shiga cikin miƙati an hana shi ya aure haka nan wanda yake halin umara wala yunkahu kuma ba a yi masa aure wato kana da ƴa ta je aikin haji ba ka yi mata aure ba ko kuma kai kanka tafi aikin haji ka ba da dama anan ka ta daura maka aure baya yiwa sai an gama aikin hajin nan wala yaqubu kuma ba a neman aure a halin aikin haji neman aure ta fuskar khitba wato neman aure da shari'a ta sani dama wancan sunan shi farfasa fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wannan dama ba magana shi ake amma al khitba shine formal introduction wata kila da ake cewa ko wane yazo ko ya aiko wurin wali ko wakilin waliyin mace yace ina neman auren wance makaina ko mawani wannan neman shine al khitba wanda daga nan za a ce to ai siga a daura aure ko kuma irin al'adunmu a ce to an yi alƙawari za a sa rana ko an saka ko kuma sai an yi shawara
gurgudan al'adu da gurgudan yadda aka gamsu ko ba a gamsu ba to wannan neman shi kanshi an hana shi saboda ana so ne mai aikin haji ya zama gaba daya fita daga siffar mutane ta fuskar mu'amala to mu'amala kuma da mutane suka sani da ita babu kamar mu'amala ta aure din da kasa mutane suna wannan mu'amala to ba a so ya yi ta ba a so ya yi ta ko ya tuna ta ko ya kawo tunaninta a kusa da shi to haka aka hana ta neman aure kaga bil ahra to an hana ka zo ta a maka kenan ana cikin aikin haji ka ci kana sa ko da kaga ta yi maka an hana ina fata mun gane wannan sai ka bari har sai an gama aikin haji malam ya ci gaba da cewa walau qaddira ta'arudul qawli wal fi'li hahuna idan muka kaddara cewa wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana can kuma aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya saba wa wannan zancen nashi la wajaba taqdimul qawli to sai mu gabatar da zancen li anna al fi'la muwafiqun lil bara'atil asliya saboda fi'lin ya dace da al bara'atil asliya wato asali halasa sannan shi fi'li ana iya mushi tawili wal qawlu naqilun anha shi kuma magana ta cire wannan halin daga al bara'atil asliya al bara'atil asliya shine duk abin da yake asali mu'amala ne yana cikin asalin halasci ya barranta daga dole hukunci na shari'a sai an samu abin da yabo a cikin shari'a yace ayi kaza ko a bar kaza to sannan sai a tunda mai hukunci to kaga zance shike cira abu daga wannan bara asaliya daura aure ko addisan da aga dama yana cikin asali sannan kuma shi daura aure na iya daukan tawili wata gida sai a ce tawilin shi sune saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ya riga yayi sannan ya zo ya ganta da ya gama kuma zai baggar kuma ba zai ce ta taho Madina ita kadai babu miji ba ta da mahrami za a yi duk wannan tawilin amma maganar shi tana ita ce asalin hukunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sharruwa a tsaye makruhi amma kuma ta na an ganshi ya sha sai a nemi dalilin da za a bayar ya hana yin fitsari ko bayan gari ana kallo ko a baiwa alqibla baya kuma an taba ganin shi yana yi sai a baiwa aikin shi uzuri haka dai za a taba da wannan uzurori din malam ya ci gaba da cewa wa hadha muwafiqun li qaidati al ahkam kaga wannan ya dace da qaidar da aka sani a cikin usul fiqhi walau qaddima al fi'l in aka gabatar da aikin la kana rafi'an li mujibil qawli sai ya zama maganar ta kauda abinda wato aikin ya kauda abinda maganar take nufi kenan shi in muka ce to tunda annabi ya yi aure mun dauki magana ibnu abbas cewa auren nan a cikin harami aka yi shi to dan haka ya halasta to cewa haka mun karya wancan zancen amma in muka ce yana nan akan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to wannan haramtawa tana nan da karfinta kuma shi ma aikin yana nan da wajihin da za a fassara shi kaga mun yi aiki da duka na so shinke ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa fa yalzamu taghyirul hukmi marratayn to zai zama kenan kamar an san da hukuncin sau biyu da ana yin aiki da haramci yanzu kuma halasci ya zo ya goge shi huwa khilafu qaidatil ahkami wallahu a'lam faslun malam yace walamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-khuruj min makkah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fita daga garin makkah tabi'at ibnatu hamzata tunadi sai wata yar gidan hamza dan abdul muttalib rahmatullahi alaihi wa radiyallahu wanda lokacin ya riga ya mutu yayi shahada ya shudi sai wata iyassa sai ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam tana ce mishi ya am ya dan uwan mahaifina ya dan uwan mahaifina fatanawalaha ali ibn abi talib sayyidina ali sai ya kama ta ya dauke ta karamar yarinya ce radiyallahu anhu fa akhadha bi yadihi sai ya dauke ta da hannunsa wa qala li fatima yace wa sayyidatina fatima radiyallahu anha dunaki ibnata ammiki ga yar gidan baffanki sayyidina hamza baffanta dan uwan mahaifinta fa hamalatha sai fatima ta rike ta fahtasama fiha aliyun wa zaidun wa ja'far wannan ya sai aka samu sabani da rigima tsakanin sayyidina ali da sayyidina zaidu da sayyidina ja'far radiyallahu anhu ajma'in kaje da salaf suke da san rike marayuwa yanzu mare ne ya ce kwaya dai ake ta rigima kowa na cewa shi yake san wa kunta ladayhim idhil kuna aqlamahum ayyuhum yakulu maryam muku yanzu ga marayu ne ga sanan tuli a rasa wanda zai zai dan Allah ya dauki ma kwaya da kanin uban yaki wan uban yaki mijin da ya auri ko shi ma yace ba ruwan shi kowa ya gudu ya ban marayu jama'a yana daga cikin abin da ke jawo mana bala'o'in da muke fama da su wulakanta marayu da tozartar da su baya ga kin taimaka musu kuma sai a samu wani ma ya lallaba ya kwashe abin da aka ba musu ya lallaba ya cinye gada ya hada kai da wasu macuta an sai da filayen ko dukiyoyin ko irin kudaden da ake amsowa daga ma'aikatu da hukumomi inda wasu suka yi aiki wanda in bayan mutuwan mutum ana bayarwa ga magadan shi to dai shi kasa ce ba shari'a Allah ake bi keke da keke ba sai ga sai a ce sai a rubuta sunan wani next of kin sai an bude account sai an je banki sai an je kotu sai an yi waye waye to garin haka duk kudaden da su ta zirarewa ya kamata mutanen kotu da mutanen ma'aikatu da mutanen da ke aiki a hukumomin fansho din su tsoron Allah wal yakhsha alladhina law taraku min khalqihim dhiyatan dha'afan khafu alayhim su ma fa wannan tafarkin za su su ma suna da account na fansho kuma suna da yaya suna da mata kuma za su mutu kuma za a zo lissafin nasu sai kaga an lissafa haƙoƙin waɗannan marayu miliyan 18 amma da ƙyar miliyan 10 ta isa hannun su duk wannan sauran miliyoyin tsakanin ma'aikatan kotu da ma'aikatan hukumar ya ake ce mata nema na kom ne ko fenkum ko wace ce fenkum ko da sauran waɗanda suke shiga su fita su suke cinye wannan kuɗin kuma su dinga neman fatawa wai ya halasta ya fa za a yi halasta jama'a ta ya zai yi halasta ya kamata mutane su tsoron Allah jama'a lokaci kankani sai ga marayun nan sun koma abin tausayi sai bayan shekara 10-15 da uwar da danginta sun sha wahala sun yi training din sun zama mutane sai kuma wannan su dawo su ce ai ayyanmu ne a lokacin ko ba su san ku ba ba su san darajar ku ba ba su san kimar ku ba tunda ba ku taimake su ba idan sun muku rashin mutunci a ce sun wulakanta abokan babansu sun wulakanta ƴan uwan babansu galibi ƴan uwan uba ne suke wannan rashin imanin galibi to ya kamata jama'a kowa ya ji tsoron Allah musamman akan al'amarin marayu maraya jari ne mai gwaɓi jama'a idan kana riƙe da shi kana taimakonsa Allah ya yi alƙawarin zai taimaki dimi taimakon maraya tun a nan duniya za ka ga arziki da yalwa a cikin dukiyarka sannan a lahira kuma shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tusa nake duk dai arzikin ake nema na duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to dai da gaske kake yi ya kamata ya zama a cikin sabgar da kake yi akwai kula da maraya ko da kwaya ɗaya ne yanzu jama'a ku duba ba ma mamaki irin yadda kullum ake gidauniya ana nema wa marayu taimako amma sai ka rasa ta ina ake taimaka musu taimakawan kawai ya zama ceremonial ma'ana a taimaka musu da kayan sallah da abincin sallah rana ɗaya rana biyu what happens to them other days of the year me ke faruwa game da school fees me ke faruwa game da ci da shan yau me ke faruwa game da bill na ainihin lafiya bill na wuta me ke faruwa game da sauran ababa a bar mamansu ko iyayensu mata su ta shan wahala har ta kai ga barace barace wallahi wasu har aukawa suke cikin barna ta zina jama'a don su ci da yayansu mu mun sayar wannan labaran ba daidai bane ka zo kana faɗa su akwai matan da idan imaninsu ya rauni wahala ta yi wahala ya dai ishe ka misali wannan hadisin na masu kogon can nake wannan mata ta gama shan wahala ne ta miƙe kanta ga wannan kazar nata ko Allah ya taimake shi ya imani bai ɓarnatar da ita ba to ma adaraka cewa yanzu haka ba zai faruwa ba mace tana da rauni ko kuma akan samu wani yanayi kuma ila yau sai a yi sakaci da su sai wasu batattu musamman 'yan shi'a suna da takhtif akan wannan in suka laluba suka ga wata bazawara a wata anguwa da 'ya'yanta su shida su bakwai su takwas ku kuma kun ki kulawa da su yadda ya kamata sai 'yan shi'a nan su dinga aiko wani daga cikinsu yana zuwa yana gaishe ta yau ya mata kyauta gobe ya sakin mata fuska ya kawo 'ya'yan kaza ya kawo kaza har ya shiga jikinta ya ta mutu da ita yana mata ya aure ne babu komai daga ƙarshe ya juye 'ya'yan nan ya mai da su 'yan shi'a a kwashe su a kai su makarantar 'yan shi'a ta fojiya ko a kai su makaranta ta kirista ma duk ana yin wannan mu ko mu zo nan mu ta haya ne ya jama'a to gaskiya saboda Allah jama'a wannan cin amana junan mu cin amana ne kada ji wannan marene ya ce kwaya daya da yake su sahabbai suna da kan gado sun san ciwon kansu mutum uku ne suka yi rikici akan ta kowa na cewa shi zai rikita sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam shiga al'amarin ya sulhunta Allah shi kyauta sayyidina Ali malan ya cigaba da cewa fahtasama fiha aliyun wa zaidun wa ja'farun fa qala aliyun ana akhastuha yace na riga na dauke ta wa hiya ibnatu ammi yar gidan babba na ne wa qala ja'farun ja'far yace ibnatu ammi yar gidan babba na ce ni ma wa khalatuha tahti kuma ni mijin kanwa uwata ce daka na fika steak wa qala zaidun zaid yace ibnatu akhi yar dan uwa na ne faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li khalatiha sai annabi di ya hana su bai ba Ali ba bai ba Zaid ba bai ba Ja'far ba bai ba abin nan Ja'far ba sai yace hiya li khalatiha yar uwar uwarta din nan innata qawwan mahaifiyarta matar Zaid kenan ko sorry matar Ja'far ita ce a haƙu biha li'annal khalata bi manzilatil um wa qala li zaidin annabi yace ma zaidu annabi yace musu wa qala yace al khalatu bi manzilatil ummi wa qala li ali sai yace wa ali anta minni wa ana minka ni da kai daya muke wajen dangantaka wajen yanda nake girmama ka kai nawa ne na kusa na jikina wa qala li ja'far annabi yace wa ja'far ashbahata khalqi wa khuliki kai kuma kai kama da halittata kuma kana da irin halayena wa qala li zaid yace wa zaid anta akhuna wa maulana kai kuma dan uwan mu ne kuma bararran bawan mutafaqun ala sihati al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi haka na al-imam abu daud wannan yana nuni zuwa ga idan mutum ya zo neman wani abu a wurin ka baka bashi ba yana daga cikin zakai compensation din shiga mutum ta magana bai dadi kar ya tashi babu komai yanzu su wannan abin da annabi ya gaya masa ya ma fa ba su iraye anta minni wa ana minka annabi bai ce mishi karewar daraja ke wannan kuma a ce kai kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kama da hali mai kamanta to zaka wannan sai zama abin daukar izina zamu zo mu ji malam zai magana akan abin da ke cikin kissar na fiqhu a darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu saurara anan saboda ƙurayen lokaci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.